Rahotanni daga Najeriya suna cewa an shiga kafar wando daya tsakanin shugaban riko na hukumar EFF Ibrahim Magu da gwamnonin Najeriya dangane da zunzurutun kuɗi naira miliyan 388 da gwamnatin Najeriya ta samu aka maido mata daga cikin kuɗaɗen bashin da ta biya ƙungiyar bayar da bashi ta duniya a shekarun da suka gabata dangane da binciken da shugaban na EFF yake yi domin gano abubuwan da suka faru da wannan kuɗaɗen da suka shigo aljihun gwamnati. Wannan ƙalubale dai yana shigowa ne a daidai lokacin da kujerar Ibrahim Magu take tangal-tangal domin majalisar ƙasa wadda ke da alhakin tabbatar da wannan mukamin gare shi ta mayar da sunan shi ga shugaban ƙasa bisa ga zargin da hukumar tsaro ta SSR ta yi na cewa shi na da hannu a cin hanci da rashawa. Amma a fira da na yi da shi shugaban kwamitin gwamnoni na Najeriya Aziz Yari kuma gwamnan jihar Zamfara ya musanta wannan raɗe-raɗe da ake yi wai sun shiga ƙarfin wando ɗaya kuma suna goyon bayan aƙi amincewa da naɗin da ake yi wa ko ake neman a yi wa Ibrahim Magu. Yana mai cewar aiki ne ga EFF su yi bincikensu kuma idan suka kammala bincike ƙungiyar ta gwamnoni za su mai da martani dangane da sakamakon da suka bada.
A gaskiya wato abin da muka yi a wannan shi ne ba mu ɗauki wani abu ba, mun gani a jaridu sannan kuma kamar yadda kowa ya gani. So tunda an ce abinda zargi ya fara fitowa na farko cewa an ba kowane gwamna naira miliyan 400 yanzu Sahara Reporters na ƙashin kanta kuma ita Sahara Reporters ta ce ta samu daga hannun FCC. So a take wasu sun kalubalanci shugaban FCC cewa mu an ba mu kuɗi, ya ce bai san da an yi wannan ba, suka ce idan baka sani ba kamata ka ƙaryata, kuma ya ƙaryata cewa amma lallai akwai bincike da ake yi kuma zuwa yanzu ba a ce akwai wanda ya laifi ko wanda ba ya laifi ba, ana dai kan bincike. So shine muka ce tunda ana kan bincike.